mace cikin manya-manyan wani bukatun addinin musulunci dangane da al'umma.
Cikin manya-manyan manufofin addinin musulunci, Allah yana nufin al'umma ta musulunci ta zama al'umma ɗaya wacce take ɗinke babu ɓaraka babu saɓani a cikinta. Al'umma da za ta zama ƙauna da soyayya da taimakekeniya ya haɗa ta. Qur'ani yana cewa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budu. Wannan ita ce al'ummanku curarriya dunƙulalliya guda ɗaya, kuma ni ne abin bautanku na gaskiya, ne za ku bauta ni. Da haka wannan shi ne ma'anan ko kuma shi ne cikin manufofin shari'ar musulunci, al'umma ta zama al'umma guda ɗaya a dunƙule a cure, tana tafiya kanta ɗaya komi nata ɗaya. In ta tashi ganin wata ta ga wata bai ɗaya, in ta tashi yin sallah ta yi sallah lokaci ɗaya, wato sallan biki na sallah nake nufi ko sallan idi ko kuma sallan layya. Al'umma dai ƙwara ɗaya Allah maɗaukakin sarki yake nufi ta zama cikin dunƙulewa da haɗin kai da taimakekeniya. To idan ka ga al'umma ba ta samu kanta a cikin wannan halin ba, to lallai an samu matsala a kan hanya. Kuma babu tababa babu shakka a waɗanda suka kinkimo ma kansu manya-manyan zunubai, wanda in aka yi rashin dace suna iya saduwa da Allah da waɗannan miyagun manya-manyan zunubai, wanda kuma zai ja musu fushin Allah da azaban gidan lahiya. Shi ne idan ka yarda wani abu ya shiga tsakankaninka da ɗan uwanka musulmi har ya raba kan al'ummar musulmi, ko kuma ka haifar da gaba da ƙiyayya tsakankaninka da ɗan uwanka musulmi, ko kuma wannan na jin haushin wannan, wannan na jin zafin wannan, gashi kuna sallah tare ko kuna zamantakewa a unguwa tare, wani lokaci ma ƴan uwanta na jini ya haɗa, amma kuma sai kaga jin zafin juna da jin haushin juna da giban juna da annamimancin juna duk yana fitowa tsakankanin al'ummar musulmi. To wannan ya ci karo da manufar addinin musulunci na a sami al'umma ɗaya dunƙulalliya wacce take ƙaunar junanta wacce kuma take taimakekeniya tsakankaninta. Mun san faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Al-Qur'ani mai girma da yake cewa wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka. Mutane ba za su gushe suna saɓani ba, kansu na rarraba, sai dai waɗanda Allah ke nufi ya musu rahama. Sai ce wali zalika khalaqahum, kuma saboda ya musu rahaman ne Allah ya halicce su. Allah ya halicce mu ne don ya mana rahama, amma rahaman nan ba za ta samu mu matuƙan muna sassaɓani ya junanmu ya muye mu. To kenan kaga cikin maƙasudin halittar ɗan Adam shi ne Allah ya halicce mu don ya mana rahama, amma rahaman za ta samu ne idan mun dunƙule a wuri ɗaya. Ba mu yi gaba ba, ba mu yi ƙiyayya ba, ba mu yi sa'insa ba, wani bai rika jin haushin wani ba. To kenan wannan na daga cikin manya-manyan manufofin halittar ma musulmi gabaki ɗaya. Shi yasa kamar yadda al-Imamu Muslim ya rawaito hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallazi nafsi biyadi, sai da manzon Allah ya rantsuwa da Allah yace na rantse da Allah wanda numfashina ke hannunsa, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, babu yadda za a yi ku shiga aljanna sai kun yi imani. Duk iyayen da kaga mutum da kokari da fadita shi da fafutuka da kokari, kowane irin kokari kaga yana yi, manzon Allah ce ba zai shiga aljanna ba har sai in ya samu imani. Sai annabi ya ce wala tu'minu hatta tahabu, babu yadda za a yi kuma ku samu imani har sai kun kaunaci juna. Sai yace awala adullukum ala shay'in idza fa'altum tahabbtu, kuna san in gaya muku abin da in kun yi kuma za ku samu kaunin juna ya koye ku? Sai manzon Allah ya ce afshu salama bainakum wa tsallama tsakankanu. Da haka wa tsallama zai gadar da kaunin juna, kaunin juna zai gadar da imani, imani zai gadar da shiga aljanna. Kenan al'umman da ta sifantu da sabanin waɗannan dabi'un, to yana alamta maka cewa ba za ta dace da rahamar Allah ba, kamar yadda wannan aya cikin suratul Hud wanda muka karanta yanzu ta tabbata. Da haka dole a sami wato ƙaunaceceniya, ƙaunaceceniyan nan ta bamu lasisi mu samu cikan imani, cikan imani ya bamu lasisi mu dace da aljannan Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan yana daga cikin manya-manyan kololuwan manufan addinin musulunci shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama a irin hangen nesan shi a babin tarbiyyan wato al'umman sa al'umman musulmi sai ya dasa waɗansu taraku waɗanda za su gusar da duk wani abin da yake sosa zuciya duk wani abin da ke motsa rai ta rika jin haushin dan uwanta musulmi to sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya zo da kishin haka shi yasa alqur'ani mai girma sai ya haramta mana annamimanci saboda annamimanci yana watsa kiyayya ne tsakankanin al'ummar musulmi maimakon ya gadar da kauna da soyayya sai Allah subhanahu wataala sai ya haramta mana caca da abin nan da shan giya saboda inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawatu wal baghdha fil khamri wal maisir sai addinin musulunci ya haramta mana waɗannan da sauran tadoda da ɗabi'u duk wata ɗabi'a da kasan tana kawo rabuwan kan al'umma tana kawo kiyayya da sabani a cikin al'umman musulmi to sai addinin musulunci ya zo mana da kishiyan wannan addinin musulunci ya zaburar ya kwadaitar akan kauna da taimakekeniya da dunkulewa da kuma nufatin juna da alkhairi ashine ma cikin hadisi yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi manzo Allah ce ɗaya daga cikin ku imani shi bai zama nagartaccen imani ba har sai ya so ma dan uwansa musulmi abin da yake so ma kansa a riwayan al-imam an-nasa'i sai ta kara cewa min al-khair abinda kake son ma dan uwanka musulmi na al-khair saboda akwai wanda yake bashi da kan gado shi yana son ya sha wiwi sai ga kamar in ya ce miki dan uwan shi ya bashi wiwi to yayi imani ai la yu'minu dukun to burin hakura ne da wiwi guda ɗaya ba kada to kaga ai min al-khair manzan Allah ce na al-khair na al-khair zaga masu shaye-shaye suna da wannan zumuncin amma ta banza idan mutum ya zo bai da abin da zai sha to dan uwan shi na iya bashi to kaga wannan zumunci ne amma na banza dan na banna ne ba irin ta addinin musulunci ke nufi ba min alkhairi duk abin da kake son ma kanka na alkhairi to ku so ma dan uwanka ka ji wata gamammiyar ka'ida ba sai an tsaya an ta maka filla ba kowane alkhairi kake so ma kanka to imaninka ba zai cika ba sai ka so ma dan uwanka musulmi to idan dai ka fahimci wannan da kyau to wake maganan gaba wake maganan kiyayya wanda gaba da kiyayya sharrin da take haifarwa Allah kadai san iyakar shi kiyayya ke jawo kai mutun kazafi wanda ko kazafi kowa ya san yana daga cikin manyan zunubai wanda ba ka san shi kawai sai ka ga bari kai mishi kazafi abin da yayi kashi 10 sai ka zuzuta shi sai ya koma kashi 100 ko kashi 80 kiyayya ko kuma gaba ko kuma cin haushin juna yana jawo kai ƙarya ƙarya na daga cikin manyan zulfai dan haka irin sharrin da kiyayya tsakankanin musulmi ke haifarwa ba zai ƙididdigu ba to shi yasa addinin musulunci sai ya zo da kishin wannan kawai wani alkhairi kake so ma kanka to ku so ma dan uwanka musulmi shikenan magana to dan haka addinin musulunci ya zabarar ya kwadaitar akan mu al'umman musulmi mu dunkule mu kaunaci junanmu mu so junanmu soyayyan nan kofa daban-daban ce amma mafi yawanta alkhairi ko dai soyayya dan addini ita ce mafi darajar soyayya ba za ka bani ba zan baka ba ma ni da abin da zan baka baka da abin da zaka bani amma mun haɗu da kai a tafarkin Allah masallacinmu ɗaya muna sallah ai masallaci ɗa'a ga Allah ne zuwa masallaci ɗa'a ga Allah ne idan wannan ya haifar da ƙauna da soyayya tsakaninmu to wannan ƙauna da soyayya sai ta jawo mana daraja a wurin Allah dan sai mun shiga inuwan Allah ranar da babu wata inuwa sai inuwan Allah kamar yadda Bukhari da Muslim suka rawaito hadisi cewa sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu ranar da babu wata inuwa sai inuwan al'arshin Allah to a ranar na ko din su mutane bakwai da Allah zai shigar da su cikin wannan inuwa
ba za ka hararo wannan hadarin da mala'in ba sai ka kalli irin zafin da muka wuto a watan Ramadan zafin rana da muka wuto akwai wani bawan Allah da ya dubi kuma abin sai ya ce mama wallahi tallahi jikina ba ruwa ko kadan tsabin wahala ne kawai tsabin wahala to yanzu fa tsakankanin mu da rana ana tadin min tsari ne da wani abu mil miliyan tsari da wani abu mil miliyan ɗari da wani abu tsakankanin mu da rana to me kake tsammani idan aka kusanto da rana ta zo dirbishin mu gurgudan mil daya kamar yadda yazo a cikin hadisi wani irin zafi da tashin hankali da bala'i ne bai ba za su shiga ba to a ranar sai a ce kai kana cikin inuwar Allah kaga daraja ce to cikin wanda manzon Allah ya ambata shine rajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi mutane biyu da suka soyayya saboda Allah tafarkin Allah ya hada su akai suka rayu akai haka suka rabu kaga wannan daraja ce daraja ce kololuwan daraja a cikin wani hadisi na Abu Idris al-Khawlani lokacin da yace na shiga kasan Dimashq na shiga masallaci a kasan Dimashq kasan Syria yace sai naga wani matashi barraq al-fanaya ga kyan hakora ga kyan fuska ga kuruciya ga kyau har sai ya haɗu ke ga kuruciya ga kyau ka san komin kyan da tijo da za sai ku gafarce ni komin kyan da tijo dai tafiya ta riga ta tafi mala ce ana kwaskwarima to duk dai inda aka kai kwaskwarima dai ba zai kai matashi ba shi ma yana zuwa a hankali la shakka Allahu akbar hali ya ce shi ma yana zuwa gaskiya ne matashi kai ma za ka kai wannan hali in dai da rai ya ce to sai na ga wani matashi ga kyan fuska ga kyan haƙora ya ce abin al'ajabi sai na ga duk mutanen masallacin in sun yi saɓani sai a ce a je gurin malam duk abin da ya faɗi to kamar yankan wuƙa ne ba ka yi sake ja duk abin da ya faɗa shi ke kuma ga shi matashi akwai kuma dattawa a masallacin yace sai na tambaya wancan wane ne sai aka ce ai wancan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama kenan mu'adh bin jabal radiyallahu ta'ala an mu'adh Allah ya dade mu'adh ka san duk yadda kake jin ana ya madi da mu'adh bin jabal radiyallahu anhu to mu'adh ya mutu fa yana shekara 33 ne a duniya 33 matashi zallan matashi ba ma wai ana tadin wai in dan shekara 50 ba galibin sabban nan da zaka riga ji galibin to zaka yan shekara 20 ne shekara 23 da 5 wanda ya kai shekara 30 ai ya zama da tiji galibin sabban da zaka ji ana ambaton su a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam to shine sai ake gaya masa cewa wannan shine Mu'adh bin Jabal yace sai na ji kaunan Mu'adh bin Jabal ya kama zuciyata sai na shawarta cewa zan zo masallaci da asubahi da duku-duku domin in na zo in ga inda wannan babban malami babban sahabi zai zo ya zauna sai in je in zauna kusa da shi yace amma lokacin da na zo masallaci da duku-duku fawajatu qad sabaqani bit tahjir yace sai na samu wannan babban sahabi ya riga ni zuwa masallacin aba tabiki wane kai ayin ana tadin sahabbai daraja ta farko ke in ka tsama annabawa da manzanni ai ba mai daraja kuma kamar sahabi yace sai na same shi ya riga ni zuwa yace na same shi yana sallah a masallacin da na jira ya kammala sallan ya sallama yace fa ataitu min qibali wajhihi sai na zo mishi ta gaba ba ka zo ta bayan mutum ka zauna sai ya waigo haka ba ba ladabi a ciki ba girmamawa a ciki sai ya zo mishi ta gaba yayi sallah a nan sai ya zo ta gaban shi yace ne masa sallama na zauna sai ya ce ina kaunan ka saboda Allah ina kaunan ka saboda Allah sayyidina Mu'adh yace Allah ka tabbata dan Allah kake kauna na yace Allah na tabbata dan Allah ya jaddada masa dan Allah ne yace dan Allah dan Allah ne yace dan Allah ne sai ya ce to albishirinka in ku ne yanzu na ce muku albishirin ku me za ku ce ku ce goro har da dabino zan fada tunda dai ah to goro ai ba ku wanke to shine sai ya ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Allah yana cewa alhadisul qudusi ke riwayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga mahalici Allah ba kuma qur'ani ba shine alhadisul qudusi yace to naji manzon Allah yana cewa Allah subhanahu wataala yana cewa wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutawa wal mutabadhilina fiyya wal mutazawirina fiyya Allah yace na wajabta ma kaina zan kaunaci wadansu mutane uku da waɗanda suka yi soyayya saboda ni haduwa dan Allah kenan ita ce muke magana akai Allah ya wajabta ma kanshi zai kaunaci waɗanda suka yi soyayya saboda Allah da waɗanda suke ciyar da dukiyarsu saboda Allah da waɗanda suke ziyaran junansu saboda Allah Allah ya ce na wajabta ma kaina zan kaunaci irin waɗannan mutane dan haka soyayya a tafarkin Allah ita ce soyayya mafi daraja a cikin matakan kauna da soyayya akwai kuma soyayyen da take zuwa saboda dangantaka da zumunta kulma as'alukum alaihi ajran illa almawaddata fil qurba akwai kauna da soyayya na dangantaka akwai wanda ba zai maka abu saboda wani abu ko sai saboda kai jinin shi ne saboda jinin shi ne to irin wannan idan an ribaci wannan kauna da soyayyan an dora ta tauri akan tafarkin addini to an ci ribanta in kuma ta gine ne kawai akan ta'assubanci da kaunan dangi amma koda ba Allah ba maiki to irin wannan soyayya ita ce gobe kiyama za ta zama al-akhiru yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin wadanda suka kaunaci juna a duniya to gobe kiyama makiyan juna za su zama sai dai wadanda suka ji tsoron Allah da haka idan kai amfani da kaunan jini sai ka dora danginka akan tafarki madaidaici wannan kaunan karka zuwa kana ga ya musu gaskiya ba za su yadda su yafi ce ka ba saboda ai kai ɗaya daga cikin su ne kila an gane ɗaya daga cikin su ne sai ka ce to wannan abu gaskiya ne bari in je in tayar mutanen gidanmu in ga ya musu irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi umarni wa anzir ashirataka al-aqrabi kai wa'azi kai nasiha ga danginka na kusa kuma lokacin da aka saukar da wannan aya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yaje tara danginsa ya tara danginsa da kawunansa da innoninsa da waye da kowa da kowa yace to ga sakon Allah subhanahu wataala a lokacin nan ne ai wannan Abi Lahabin yace ali hadha jama'atana ya Muhammad taballaka saboda wannan maganan banzan ne ka tara mu shine sai ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai Allah ya rama ma annabi tabbace da Abi Lahabin wa tabba to da ka soyayyar dangantaka ba aidi bane idan aka sanya ta a tafarkin addini to daraja akan daraja kenan ga soyayyen addini wanda mai daraja ta farkon ga kuma soyayyen jini ita ma wannan soyayya ce wacce take tana da daraja amma in aka yi amfani da soyayyen jini sai aka tabe gaskiya aka goyi bayan ƙarya aka hade ma gaskiya kai to a wannan lokacin kuma soyayyen jini ta zama aibi kuma ta za ta zama kiyayya ga madisa ita ranin tashin alkiyama to akwai kuma soyayya ta dabi'a soyayya ta dabi'a ita ma ba aibi bane matakar dai ba ta cika da addini ba sai dai ba lalai zamto akwai lada akan ta ba amma ba aibi bane ina misali shikenan sai wani ya zo ce maka wallahi ina son aure amma ina son in samu wata farani akwai wanda zai zo ce kai haramun din ka ce kana son fara shi kuma wani sai ya ce wallahi ni baka nake so anan anguwan ne ya taba ganin wani bawan Allah shi sunan shi mijin baka naje na tattauna da shi na'am yawwa angon baka nace kai yanzu baka san fara ce ka ai malami da fara sai dai aljanna ni da fara sai dai haka yake cewa ko yawwa to kaga shi kuma baka to akwai wanda zai ce kai zulumi dan ka ce kana san baka ko ka samu lada goma saboda kana san fara wannan soyayya ce ta dabi'a babu aibi a kanta babu aibi a kanta ba lalai a samu lada ba amma kuma inda za a rikidar da ita kuma ta jingina addini to akwai daraja a cikin ta sai ka dauko wancan soyayyan saboda Allah kila ga wata yarinya ta da zuwa makaranta ta iya karatun alqur'ani tana da tarbiya daidai gwargwado kuma ga ta fara alhamdulillah nurun ala nur sai kasance soyayyan fara kuma sai jawo maka lada so ala ayi hal wai ina son ne in nuna cewa kofofin soyayyan ba kofa ɗaya bace amma dai galibi dai zaka ga addini yana magalla da su idan al'ummar musulmi suka tsara wannan musamman soyayya a tafarkin Allah to sun zo ga kololuwan darajar da addinin musulunci yake so da su kuma shine ma'anan fadin annabi sallallahu alaihi wa sallama al-mu'minu lil-mu'mini kalbuniyani yashuddu ba'dahu ba'dan mummuni da dan uwan shi mummuni to kaman gini ne wannan ginin farkon shi yana karfafan tsage ya tsakiyan shi yana karfafan gefan shi ana cilge wannan gefan to tsakiyan ma yayi rauni can gefan ma yayi rauni in aka cilge tsakiyan gefe da gefe duk sun yi rauni manzon Allah ce to yadda mummune suke kenan tunkulewan su da kaunan junan su da hadewan su to kamar gangan jiki ne guda dai a cikin wani hadisi idza tadaa idza ishtaka minhu udhun tadaa lahu sa'irul jasadi bil humma wasama mummuni dangane dan uwan shi mummuni gurin kaunan juna da fahimtar juna da hadewa to kaman gangan jiki guda daya idan wani sashi na jikin yayi ciwo to sai kaga duka sauran jiki shi ma ya dauki ciwo shine a cikin wani hadisi manzo Allah yake cewa wal muslimuna ka rajulin wahidin muslimi gabaki ɗaya su kaman mutum ɗaya ne idhashtakat aynuhu ishtaka kullu idan ido ya koka to gangan jikin gabaki ɗaya sai koka wa idhashtaka ra'su ishtaka kullu idan kai na ciwo gangan jikin gabaki ɗaya zai ci wannan kololuwan buga misali kenan gurin kaunan juna da dunkulewa da kuma kore dukkan wani sabani da ke tsakankanin musulmi kowa ya san cewa idan kai na ciwo sai kaga ido na zubar da hawaye me dalili ina goyen bayan aboki na ne sai kaga kafa ya kasa takawa ma yaje masallaci mene dalili ina goyen bayan aboki na ne sai kaga ciki ya ki cin abinci ya ki karba me dalili ina goyen bayan aboki na ne sai kaga ido ya ki bacci me dalili ina goyen bayan aboki na ne to wai haka musulunci bai ki so musama da mu da manyan mu da yaran mu da hakiman mu da talakawan mu da masu mulki da waɗanda ake mallaka da masu arziki da talakawa haka ake so musama mu kaunaci juna mu dunkule mu ainihin taimaki juna kamar yadda ka san kowace gaba a cikin gangan jiki tana taimakon dan uwanta idan ya fada cikin matsala to idan mun fahimci wannan da kyau jama'a musulmi sai mu ga to ashe kenan koda ba mu ƙara bayani ba gaba aibi ne a cikin ɗabi'un addinin musulunci a cikin ɗabi'u wanda addinin musulunci ya zo da su aibi ne koma baya ne naƙasu ne musamman kasancewar gaba zai raunana dunkulewan musulmi dunkulewan musulmi in yi rauni to ka ɗauki musulmi ne ka siyar da su gurin maƙiyansu kun gane wannan hadarin tun a farko ka gane wannan idan ya zama masallacin nan kanmu a haɗe muna dunkule ba wanda ya sai so ya farraka mu kaga za mu samu ƙarfi amma yayin da ya zama wannan yana jin haushin wancan wancan yana jin haushin wancan wancan yana jin haushin wancan ah to daga nan ƴan tsugudidi za su samu dama kenan sa'idawa da makiya za su samu dama kenan sai ya kasance ga musulmi amma za a iya haɗa kai da shi ma a cuci ɗan uwan shi musulmi an raunin al'ummar musulmi to wannan raunin shine sifan munafinci duk wanda ta sashin shi za a iya bi a cutar da musulmi to ya sifanta da sifan munafinci to kuma matukar dai kana gaba da ɗan uwanka musulmi to za a iya bi wata hanyar ka kuma a gabayen shi so nawa ne mutum zai samu alkhairi sai dan uwan shi musulmi na jin haushin shi sai ya rubuta petition akan shi hikimin shi shine a raba shi da wannan dama kuma koda zai taimaki addinin musulunci to kaga sifan munafinci ta bayyana ke so nawa ne mutum zai je ya nemi aure za a bashi iyayen shi da wani yasa a hana auren duk wanda ya hana aure ba tare da wani haƙƙi na shari'a ba to ya raunana al'ummar musulmi ne ba saboda manzo Allah ya ce ai aure a hayayyafa kai kuma ka ce karan ai auren ballantana a hayayyafa ka ci karo da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam so shi yasa addinin musulunci samsan bai yadda da gaba ba abinda kuma ake nufi da gaba a larabci ana kiran shi at-tabaghur at-tabaghur ma'anan at-tabaghur shine at-taqatur wa at-tahajur shine ka yanki alaka tsakankaninka da musulmi ka kuma kaurace masa ka yanki alaka alaka ce ta shawara alaka ce ta umuni da mai kyau ko hani akan mummuna alaka ce ta dunkulewa a taimaki al'umma duk ka yanki ka ce ni dai tsakankanina da wani shikenan ba wani sauran alaka idan ma abin yayi kamari har sai ka ji wata mummunan kalma wani ya ce wallahi ni har abada ba ni ba wani wai har abada kuma ya san ba zai kai har abada ba kaman kenan yana cewa da ni da ƴaƴana da jikokina har ya zuwa tashin kiyama mun yanke ma wani da shi da zuwa shi ma daga nan har tashin kiyama akwai sharrin da ya wuce wannan jama'a musulunci to shi yasa addinin musulunci yayi fada da wannan muguwar dabi'a kuma addinin musulunci ya kauda duk wani abin da ka san zuciya za ta rika samun sosuwa idan an maka to addinin musulunci sai bai yadda ai makan ba bai yadda ai maka ba kai ma kar kai ma wani kun gane abin da ke motsa zuciya mare dadi to kar ai maka amma da sharadi kai ma kar kai ma wani kar ka ce kai kana so kar ai maka amma kai kuma kana ma mutane to ba mage da miyau kenan saboda wani in kai mishi zai rama kuma in yace zai rama nan a shar'ance yana da hakkin ya rama a shar'ance idan ka cutar da mutum darajar farko shine ya yafe maka amma in yace ban yafe ba to yana da hakkin da zai rama bai kuma saba ma Allah ba wa ina aqabtum fa aqibu mithla ma uqibtum bihi in aka cutar da ku kana da daman da zaka rama cutar wanda aka yi maka amma wala in sabartum la huwa khairul lisabirin amma inda zaka hakuri wanda ya fi daraja a wurin Allah ya ta daukaka ya fi jawo maka farin jini a wurin Allah to shine a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa faman ahabba an yuzahzaha anin nar duk wanda ke so an yi santa shi daga wuta wayu dakhala aljanna a shigar da shi aljanna ولتأته من نيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه سيما ذا الله تشيغا شرقه إيه دادي دون دك يسن يسئر دك وطا يداشي دعال جنة الله كنجو أنه أبو كتنتنوه دادي كنجو أنه كتنتنوه دادي كتنن كان فان كداشي دعال جنة الله تو أبو كتنها كتشنتا kana san ka kubuta daga azaban wuta to akwai fitina karkashin ta to duk wanda ke san waɗannan abubuwa guda biyu inda a cikin manazan tambaya waye ke san waɗannan abubuwa guda biyu wallahi cikin mu nan babu wanda ba zai daga hannu ba da mu da iyayenmu da matanmu da ƴaƴanmu da kannanmu da duk wani kai wani abin ban al'ajabi fa har arna sai suke rasa daga hannu in aka ce wane ne ke sanya kubuta daga wuta ya shiga aljanna sai wani ba ma guje ma ya zo ce mu ne mu ne wani ba ma guje ya ce su ne annan muhammadu ya ce ku abin da ba kwa ganewa ku musulmin muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallam mu kuma mu ne annan shi daga da mu da ku ai ba ɗaya ne shi muhammadu yana da Allah yana da musulmi aka ce kai kai ba ma guje kai ba ma guje ya ce dakata ba ka yadda ba ya ce ban yadda ba ya ce to kira sallah ka iya kiran sallah ce ya ce to kira in ji ba ma guje ba ya kira ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illa ashhadu anna muhammad ya ce dakata nan anna muhammad kenan wajen da ya gano anna muhammad kenan shi a fahimta ne ana ruwa waje mai azanci shi mai azanci to har su sai su suna san aljanna to sai Allah ya bada sharadi guda daya sai ce sharade guda biyu sai ce faliya falta'atuhu maniyatuhu wa yu'minu billahi wal yawmil akhir duk yadda za a kada a raya mutuwan ka tarske kana mai imani da Allah da ran tashin alkiyama ka sharadi daya ba sharka ba kirkire babu yadda za a yi ka saki harkan imanin ka ko dan neman kuɗi ko dan neman mulki ko dan neman suna ko dan neman me nema a duniya kar ka yi imanin ka ya raunana imanin nan ka rike shi kam daga nan har ya zuwa ranar mutuwarka ka tabbatar da ka mutu da imani shine ma'anar wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku yadda ku mutu face ku nan in ka samu wannan sharadi ka samu daya sharadi na biyu shine waliyati ila nas alladhi yuhibbu an yuta ilayki ka rika yin ma mutane abin da kake so ai ma shikenan magana waye ke so a karkashin mushimar babu to kai ma ka karkashin kowa ma to waye ke son a rika mishi kyauta kai ma karkashin mutane kyauta wane ne ke son ai mishi kyakkyawan zato ko da daidai ba to kai ma ka rika mu rike kyakkyawan zato wane ne ke son a neman mishi gafaran Allah in yayi ba daidai ba kai ma ka rika neman mu wadansu gafara ila an gane wata gamammiyar ka'ida annabi ya faɗi duk irin yadda kake so a rika maka mu'amala kai ma ka rika mu mutane mu'amala to haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya dasa kaunaceceniya da taimakekeniya da dunkulewan al'umma ya kuma kore duk wani abin da zai gadar da gaba da kiyayya tsakankanin al'umma har a cikin wani hadisi wanda al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin al-Adab al-Mufrad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma tawadda ithnan fillahi azza wa jalla aw fil islam yace babu wadansu mutane guda biyu da za su yi soyayya a tafarkin Allah fa yufarriqu bainahuma awwalu dhanbin yuhdithuhu ahaduhuma sai a same su wai dan uwan shi ya mishi laifi abubun farko shikenan sai kullace shi yace na yake mishi manzon Allah ce ba a samu wadannan mutane guda biyu a cikin addinin musulunci mutane su kaunaci juna saboda Allah amma saboda wani ya maka wani laifi guda daya kila kun shekara daya ko biyu bai maka fa laifi ba sai yanzu sai ka ce to saboda laifin nan guda daya da kai yayi maka shikenan ba shi ba ka ba shi ai jama'a wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulullah idan mutun ya maka laifin farko hanzari ake ba shi duk wanda ya maka laifin farko kar ma ka kidaya wannan a cikin abin da ya maka ba daidai ba wannan bai kore ka dauki mataki wanda ba zai kare gobe ba bai kore ba amma kar ka ma kama mutun da laifi idan ya maka laifin farko idan ya maka ta biyu to gaya mishi kake yi wanda ka kai mun laifin farko ka ga kwanaki kiri-kiri na zo da takalmi na masallaci ka taka mun bayan na sa an yi mun kore zan je sha'ani ban ji daɗi ba amma na share ne hakuri ka ga da gangar yau na ga takalmi na yana gefe sai da ka biyo ka taka don Allah kar ka fara an yi an gama to idan ya sake na uku to a lokacin nan kana da daman da za ka ɗauki mataki ko dai kai ƙarin shin abin ya kai ga ƙara ko ka kai shi gurin manya ko ka kawo ƙarin shi ga liman liman na lura wani duk in yana gurin in na zo zan shiga sausai ya matsaye ba bakiri ranan farko ina ce saboda wata lalura ne to amma na yi mishi magana daga baya don Allah wani ka rika budawa amma har yanzu yake daina to daga lokacin ka ga an ɗauki mataki amma laifin farko ya ja ka yanke ma ɗan uwanka musulmi to wannan akwai mummunan kuskure a ciki kuma ba daidai bane kamar da wannan hadisi wanda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin al-Adab al-Mufrad ya tabbata afwan bari mu kai karshe ga Allah afwan saboda in muka bude tattauna haka kuma za mu tsaya bari mu kai mun kusa kaiwa karshe insha Allah amma addinin musulunci kuma a hikima irin nashi shi yasa kullum muke godiya ga Allah ga addini da yayi mu a cikin addinin musulunci al-Imam Ahmad ibn Hanbal an ce mishi jazakallahu anil islam khairan Allah ya saka maka da alkhairi saboda irin taimakon da kake mu addini sai ya ce bal jazallahu lil islam anna khairan yace ina sai dai a ce Allah ya saka mu addinin musulunci da alkhairi irin taimakon da yake mana cikin mu yake taimakon wani addini ke taimakon mu kuma muke taimakon addini to Allah ya ƙara taimakon mu da addini kuma ya taimake mu ya taimake addini da mu to addinin musulunci ya san irin yadda Allah ya gina zakata rauni na iya shigan zuciya rafkana na iya shigan zuciya mantuwa na iya shigan zuciya kai wani lokaci ma san rai ai shine dan adamtaka to sai musulunci bai rufe kofan yanke ma musulmi ga baki daya ba saboda kana iya zuwa kai mun wani abin ya zafa kwana da shi in tashi shi in zama ko kallon ka bana sanyi ana samun wannan ko ba samu in kana son ka gane wannan kawai ka ga yadda kake kai da matanka wata rana aka ci kusa sai kaga ko marmarinta ba ta yi ita ma za ka ga ba ta marmarinta wata rana ko in ta ganka ko in ka ganta har bakin ka ya mu dalalai ke kowa san haka to haka Allah ya gina zukata wata rana za a yi maka abin da zai motsa ka ka kwana da bakin ciki ka kwana ka tashi da bakin ciki to sai addinin musulunci bai ce wai ka daina cin zafi in an maka ba daidai ba sai ya baka lasisi na kwana duk wanda ya cutar da kai to zaka iya yanke mishi gaban kenan ko amma lasisin zuwa kwana uku zuwa kwana nawa kwana uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yace la hilal muslimin an yahjura akahu fawqa salasati ayyamin samsam baya halasta ga musulmi ya kaurace ma dan uwan shi musulmi sama da kwana uku yaltaqiyani fa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha sai kaga san hadu wannan ya kau da kai wannan ya kau da kai wa khayruhuma man bada bi salam ko kuma wa khayruhuma alladhi yabda'u bi salam manzon Allah ce mafi alkhairi a cikin su shine wanda ya fara yin ma dan uwa musulmi sallallahu alaihi kun ga cikin karatu gashi da saukin fada kun ga ina karanta shi ne ma a gurguje kuma kun saurara haka cikin kwanciyar hankali da nishadi to amma ka bari ta farin tukuna Allah ya kyauta
amin
ta farin an zafafa ka kware da gaske a ce to bayan kwana uku manzon Allah ya kwase maka wannan lasisin da ya baka a kaida ai ba za ka yi tuki ba in baka da lasisi inda banda a Najeriya da abubuwa suka lalace amma ka je kasashen da suka ci gaba ko kasashen Turawa ko kasashen Larabawa kai gangancin shiga mota kace za ka yi tuki ba lasi ka kira ma kanka ruwa sai ka gun mace ma baka koyi mota ba saboda ka yi tuki ba lasi to irin wannan lasin ne manzon Allah ya kwace maka amma ga abin da ba daidai ba eh to Allah ya kyauta Allah ya kyauta kai ka sha da dama an yi maka abin da ba daidai ba eh to ana maka ciyar da Allah ya kyauta to an baka daga nan zuwa kwana uku ka gama ta farfasanka ka gama ta farfasa ka hausa man duka amma bayan kwana uku wajibi ka sako menene sako wanka mafi karancin abin da zaka yi wannan dan uwan naka musulmi kace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mafi karanci ke shine manzon Allah sunke cewa to daga kwana uku to shikenan Allah ya kwace maka wannan lasisi an taba yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya fusata shi kware da gaske har sai da manzon Allah ya dauki wani mataki kamar yadda yazo a cikin sahih bukhari wanda manzon Allah ya sa wanda ya wannan bannan yace in ma shi ba musulmi bane lokacin da ya bannan wanda ya kashe mishi sayyidina Hamza hadisi ne a cikin sahih bukhari Wahsh ibn Harb da ya kashe sayyidina Hamza kuma kawai sai Allah ya azurta shi da musulunci kai idan yazo gaban annabi annabi kace dan dawo baya da Allah dawo baya sai kore shi ba amma dai dawo ba in yana ganin shi na tana da damuwa kai ku aka she manzon Allah sayyidina Hamza ai ko an mishi rashi abin ai manzon Allah gaisuwa ne da aka yi manzon Allah muna maka gaisuwa sayyidina Hamza ko muna fatan Allah ya hada mu da kai da sayyidina Hamza a cikin aljanna to babu laifi haka yi maka abin da ba daidai ba ka ji zafi amma kwana uku bayan kwana uku nan dole ka dawo kuma ka daidaita har wani hadisi manzo Allah suke cewa la hilu li rajul an yahjura mu'minan fawqa salasati ayyami dadai baya halasta ga mummuni ya kaurace ma dan uwan shi musulmi sama da kwana uku fa idza marat salasatu ayyamin manzo Allah ce idan kwana uku ya wuce falyalqahu fa kaje ka same shi falyusallim alayhi kaje ka same shi kai mishi sallama ila kun yi fada ba za mu ce yau juma'a ba tunda juma'a ranar abin nan dauka ce kun yi fada ranar lahadi misali to kaga ranar lahadi ranar fada ne to ran litini daya talata biyu laraba uku to daga nan ranar alhamis sai ka ba zaman neman shi mafi karanci a kalla kawai sai ka ce assalamu alaikum ko da baka yi murmushi sosai ba za a takura ka a ce sai ka sake fuska kamar yadda kake wa masoyinka na kudda kurba tunda akwai zafi kawai dai assalamu alaikum in kace assalamu alaikum kamar yadda wani hadisi ya zo da shi to shikenan ka yanke wancan shikenan kai wanda ka saki shikenan daraja shi yasa a cikin hadisin ma sai annabi ya ce fa in radda alaihi salam faqad ishtaraka fil ajr in kai mishi sallama sai ya dawo maka da sallama to kun yi tarayya gurin lada wa in lam yurda alaihi in bai da maka da sallama ba faqad bari al musallamu min al hijra to kai Allah ya kubutar da kai daga guban kaurace wannan da Allah madaukakin sarki ke sanya shuruncin ta yana bibiyan baya kil an fahimta da haka in ya maka sa in kai miji sallama dan duku sai shi ya saki jiki to ai kai ka fara zuwa shikenan kamar sai ka saki jiki shikenan an yi an wuce bai korafa wannan kuma fa a zauna din gyara ba bai kore ba ina son mu fahimci wannan ba wai addinin musulunci yana son akai maka laifi ai ta barin laifin ya taruwa ya taruwa bane an gama da matsala amma wannan kaga mun yi abubuwan da yake ba daidai ba amma manzo Allah ya ba mu kwana uku yau ya wuce gashi mun zo kai mun sallama ne maka sallama mun fahimci juna amma zo mu gyara wannan matsalan din kar gobe ta ƙara faruwa kaga daga yanzu idan akai kaza kar ka ƙara yin kaza kaga ni babban abin da ke damuna kaza da kaza da kaza da kai ni kuma na san ne maka kaza da kaza da kaza da ka kai hakuri ka yabe ni shikenan kaga an gama da matsalan ki wannan ko tsakankanin kalmata ne ai haka kake yi idan aka dan cakusa aka kwana biyu uku hudu aka fara kwadayin juna kuma to ai kan zauna ne ai suru musamman da daddare a fajar ranar da kake ana yi
na ta ba ce kai ne ai kuma zai
ke ji kike na suru ya kaso to kaga ai akan zauna ne ai suru to kin gani abin da ke damuna da ke kaza da kaza da kaza da kaza to ai kai ma kaga kai kaza ba kai kaza ba sai a fahimci juna yau ba wai in aka ce kar ai ga bai wuce kwana uku shikenan sai dai kai ta shanya uban da dan uwanka ke maka ba abin da ake nufi ba kenan a zauna a fahimci juna a daidaita to shi ne manzo Allah sallama yace to idan ya dawo maka da sallama kun yi tarayya a cikin lada in bai dawo maka da sallama ba to shikenan a wannan lokaci kuma a wato kai Allah kukan sarki ya kubutar da kai akwai wani hadisi da ya kamata mu ambata kafin mu tsaya wanda manzo Allah ke cewa man hajara akahu sanatan fa huwa kasarki dami duk wanda ya gafa da dan uwan shi musulmi ya kai shekara to hukuncin shi ɗaya da wanda ya kashe wannan musulmi ashe mu muna nan ne kawai muna kallon ki da na fasuna kashe rai ashe ga masu kisan rai an goye mu a gidajen mu suna ta kisan rai da harshen annabi ba fa wannan ba ta tsiniya bane wannan hadisi wane ne roto shi al-imamu al-bukhari a cikin al-adabul mufrad kun gane ashe ga masu zubar da jinin mutane nan ga ƴan sara suka nan da yawa a cikin unguwa sai a dauka sai wanda ya dauko takobi ko wanda ya dauko gariyo ko gatari to wanda ya kaurace ma dan uwan shi musulmi yayi gaba da shi na tsawon shekara hukuncin shi daya a wurin Allah da wanda ya kashe musulmi dan Allah ina zaka je da nauyin a wurin Allah an yi recording dinka a matsayin wanda ya kashe musulmi yanzu Allah ya kyauta a ce yanzu kai gaba da Malam Habibu tsawon shekara daya yanzu a ce a wurin Allah an rubuta ka kashe Malam Habibu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba fa ka je ka kashe dan tasha ba ba ka kashe dan shaye-shaye ba me daraja ta farko cikin mummune wanda kullun yana masallaci ba shi da aikin yi sai ambaton Allah a ce yau a gurin Allah hukuncin ka wanda ya kashe shi ina zaka je da irin wannan bakin nauyin ranar tashin kiyama to shi yasa sai mun yi takatsantsan jama'a sai mun yi takatsantsan na tsunsa dai da suka zo suna tsoratarwa akan kaurace musulmi suna da yawa da damun mu nan mun san la taqafa wala tadaba wala tadagabu wala tadagabu shi ne karku gaba wala tahasad karku yi majunan fasada wa kunu ikhwanan kama amarakum Allah ka zama ƴan uwan juna kamar yadda Allah ya umarce ku kamar da al-Imam Muslim ya rubuta a wani hadisin iyyakum wadhann ahir dunku daga zace-zace fa inna dhanna akdhabul hadith wala tahassasu wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tadaghabu wala tadabu wa kunu ibadallahi ikhwana haka manzo Allah ya bada umarni kada ku rika binciken kwakwaf ga ƴan uwan kuna neman ku gano aibobin su kada ku rika hasada ga junan ku kada ku rika gaba kada ku rika juna mu junan ku baya ku zama ƴan uwan juna masu kaunar juna hadisi da yawa sun zo akan wannan to wani matsala ma da wanda ya dauki makan shi ta danga ba da kiyayya da ɗan uwan shi musulmi shine wani hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana buɗe kofofin gidan aljanna a kowace ranar litini da ranar alhamis ranar da ake azumi a rana ana buɗe kofofin gidan aljanna sai a ga fayughfaru li kulli abdin la yushriku billahi shay'an, duk wanda baya shirka da Allah a wannan ranar sai Allah ya gafarta mai, ranar litini da ranar alhamis, duk wanda baya shirka da Allah to a ranar nan Allah zai gafarta masa. Sai manzo Allah ce illa rajulan kana bainahu wa bain akhihi shahana, sannan banda mutumin da yake a tsakankanin shi da dan uwan shi akwai tabon saka, akwai sa'in sa. Fa yuqalu za a ce unzuru hadaini hatta yastaliha, ku jinkirta mu dinnan mutum biyan sai sun daidaita, in sun daidaita sun fahimci juna to a gafarta musu, in har ranan ta wuce ba su daidaita sun fahimci juna ba kyale su je da halin tsiyin su, don Allah wane ne zai suwa ka ce ranar litini an gafarta ma rabin masallacin nan, amma da kai da dan uwanka musulmi kuna sau daya amma ku ba ku san da aka gafarta mu, don Allah waye zai fatan haka, babu wanda zai fatan haka, ko da kai da wani makwabcinka ko da kai da wani dan uwanka a gida wani mawa ne ko wani kani ne amma wai ba sa magana, iyaye sun ta kokari a daidaita tsakankanin su amma abin bai yiwu ba. To a ƙarshe idan mun fahimci wannan da kyau, to idan muka fahimci matsala ta riga ta faru tsakankanin wani da wani har ta kai gaba a magana ana gaba da juna, to mu matakin da zamu dauka shine mu dauki mataki na sulhu da gyara tsakankani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi wanda al-Imam Tirmidhi ya rawaito, Bukhari ma ya kawo shi a cikin al-Adabul Mufrad, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ala ukbirukum bi afdala min darajati siyami was salati was sadaqati, kuna san in gaya muku wani aiki mai falala wanda falalan shi yafi darajar sallah, sallar nafila yafi darajar azumin nafila yafi darajar sadaqa. Kai addinin musulunci yayi ga wani aiki darajar shi a wurin Allah yafi ka zo kai sallar nafila, yafi kai azumin nafila, yafi kai ta sadaqa. Annabi ya ce kuna son ga ya muku, sahabbai suka ce eh muna so ya manzon Allah, to ni ma ban dauki wannan sunnan kuna son in ga ya muku kowa koko dai mu rufe da tafi shikenan, da Allah ya dacar da mu. Sai manzon Allah ya ce salahu zatil bayn, daidaita tsakankanin waɗanda suka saba, in kai wannan aikin yafi daraja fiye da darajar sallah da azumi da sadaka. Annabi ya ce fa inna fasada zatil bayn hiya al-haliqa, sabani tsakankanin daidaikun al'ummar musulmi to wannan ita ce mai aski. Annabi ya ce ba ina nufin wace na aske kai ba, ya ce ba ina nufin tana aske gashi ba ne, sai dai tana aske addinin mutum, duk iya yadda mutum ya kai ga bautan Allah da zuwa masallaci da wuri da yawan ambaton Allah da zuwa makaranta da zuwa wurin wa'azi da yawan azumin nafila da yawan sallolin dare, to in dai yana gaba da tsakankanin shi da musulmi to yana tare da haliqa, mai aski a tare da shi, akwai mai aski, mai kake askewa, duk waɗannan tadodin na addini take askewa. Sai ka gama sallan ka, ashe mai aski ta zo ta aske sallan, ba za ka riba sallan na ran tashin alkiyama ba. Ka gama azumin nafila, ashe mai aski ta zo ta aske wannan azumin nafilan da kai. Ka gama sadaka, ashe mai aski ta zo ta aske wannan ladan. To kaga hadarin ba karami bane, daidaita tsakankanin musulmi kuma ba karamin al'amari bane. Dan haka idan muka fahimci akwai takon saka da sa'in sa tsakankanin mutum biyu ko waɗansu al'umma ko tsakankanin gida da gida ko tsakankanin anguwa da anguwa, to mu ɗauki mataki na daidaito da gyaran tsakankani, wannan zai gadar mana da darajar a wurin Allah subhanahu wataala sama da darajar mai azumi, mai sallah, mai sadaka. To muna fatan Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka. Dan waɗannan ƴan takaitattun kalmomi ina fatan a haƙuri da su, abinda muka faɗi daidai Allah ka bamu lada, abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana, Allah ka daidaita tsakankanin al'ummar musulmi, wanda ya zama tsakankanin shi da ɗan uwansa akwai gaba ko ƙiyayya ko jin zafin juna, ko a mataki na gida, ko a mataki na makwabtaka, ko a mataki na wurin ibada, Allah ka daidaita mu, Allah ka hutar da zukatanmu, Allah ka shafi zukatanmu da sanyi da rahama, Allah ka kusa da dukkan sabanin da ke tsakankaninmu, ka haɗa ƙauna da ƙaunaceceniya, ka sanya mu al'umma ɗaya dunƙulalliya cikin ƙauna da haɗin kai da taimakekeniya, ka datar da mu duniya da lahira. Sallallahu baraka ala nabiyil karim
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله. لا اله الا الله ونزعنا ما في صدورهم من غل يا نون ان دي يچه كو الاهره تو ان دي وانشي يا شيغا الجنه شي اوتوماتيكال يا نون بزي شيغا با
سنن نبي
نعم
an so za a kama azumi sai wani bai kai sai ta nan zai goce ka ja ruwa lafiya
na'am
wai shi abu a daga ba ni
to ya kyauta
eh sai azumi kuma ya tafi
sai rora ka ka jin da matsala ce
sai na fi kuma
wannan matsala ce idan Allah ya ce miki irin wannan ya zo ce maka sha ruwa lafiya kace alhamdulillah sai ka bashi da biyu ranan sallah kuma ka dan samu abin da zaka aika mishi da shi in yana jin cewa yanzu shedan ya dawo za a ci gaba to kai kuma ka yanke wannan Allah ya taimake mu. Na'am.
Duk mutum zai tafi sauriya. An ce mishi ba a karfan aikin ba da shi yana gaba.
Na'am.
Sai ba zai faɗa da ikilanci. Zan je da wani da wani da wancan misali. Zan aje gaba na da su.
Masha Allah.
Amma ran da tun na dawo aikin ba zan kuma ran na za a ci gaba.
To ka san wani abu? Wannan alamar imani ne. Wanda yake jin yanzu zan je kusa da Allah to gurin aje laifi na a baya alamar imani ne shi abin da bai sani ba shine in dai Allah ya karba aikin hajjin to wallahi in ya dawo ba zai iya ci gaba da gaban ba in Allah ya karba wannan gaban an gama da ita ke shi yasa alamar imani ne in mutum zai ibada kamar azumin nan ko hajjin yace to na aje gaba alamar imani ne to kawai yadda zai yake zuciyarsa ya kyautata ibadan bayan ramadanin ko bayan aikin hajjin ya dore shikenan an watsi da gaba Allah ya dace da malamin da duka na magana. Wa alaikumus salam. Na'am.
Sai da akan gaba. Yayya.
Na'am.
Wanda kuke so ka hada.
To,
ni sai na da mun kuma gaba da yayya.
Na'am.
Shin ba an yi mun ba shi da bambanci?
Na'am.
To, misali akwai wanda suke gaba ne ko ko yayya ne?
Mhm.
Ya ka zo ce na daya.
Na'am.
Da ɗaya sun ya fada ruwa.
Sai
ɗaya shi ya tashi da gudu. Sai ɗaya ya kuɗi sai ya kuɗi shi. Wanda aka kuɗi shi din nan sun ci a ɗaya ala wani ne kuɗi ne a yana gudu ya gudu ci a ɓaya. A ni ban fito da kai saboda komi ba. Na ji an ce duk wanda an yi fada a ruwa ya mutu.
Ya shahada. Yawwa. Shi kuma dankali shahada.
Idan ka duba
na'am
ga baya ko 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 yayya dun na san hal ce
na'am
idan an yi arne ne ke an muna yayya ce
haka yi
muna an yi mu'amalar su muna sai muna kowa ba za a ga nan abin nan ba amma an yi gaba
na'am
za a yi cewa bi cikin mallar na zai na ba mu da nan da
wato da gaba da kiyayya lazaman juna ne gaba shike haifar da kiyayya in dai akwai gaba to yakan ya haifar da kiyayya kata'an shine ai kiyayyan ne ya jawo aka kaurace kiyayyan ne ya jawo kana iya ganin alkhairin shi ka boye kiyayyan ya jawo kana ma iya fadin abin da yake ba daidai ba a kansa ai duk kiyayya ce wannan alamar kiyayya ce dan haka gaba lazimin kiyayya ne amma ba duk kiyayya ce take kuma cha kudi din ya da gaba ba kamar yadda ka kawo muna kiyayya da kafirai amma kiyayya ce mai cakuɗe da rahama ita kuma kiyayya ce mai cakuɗe da rahama ba mai cakuɗe da gaba ba mai cakuɗe da rahama kana kin shi saboda yana ma Allah shirka kana tausaya mishi irin azaban da zai fada idan ya mutu akan wannan wannan ke sa sai ka je gurin shi kana kin shi a cikin zuciyarka dan yana kiran ma Allah da amma kuma sai ka je ka zauna da shi ka saki fuska kai wasa da shi kai dariya da shi haka ci abincin maguzawa kana ci zuciyanka tana ta farfasa amma kana ci saboda me kiyayya ce mai cakuɗe da rahama a ƙarƙashin nan ne kake musu da'awa zuwa ga Allah shi ko mai gaba to shi gaban shi ne yake haddasa mishi ya rika kin dan uwan shi musulmi in ya gan shi sai ya kauda kai wanda ya kauda kai alamar kiyayya ne inda a ce ya dauki ɗayan ta da ne soyayya ai zuciya ta kanso ta ga masoyinta ce magana da masoyinta ta zauna da masoyinta to tunda bai wannan ba fa to ya sifanta da lazimin gaba ita ce kiyayya Allah ya gafarta mana gabaki da mai hakuri za a kira sallah okay to 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 liman yakan yi jari a yanzu Allah ya gafarta mana to masha Allah
Alhamdulillah,